This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurarin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 14 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a, a daidai lokacin da kasar Spain ke karbar bakuncin wani muhimmin taro na nazarin batun kafa kasar Palestine, daruruwan masu makoki sun halarci jana'izar wasu mutane biyar na garin Tuba da ke yammacin kogin Jordan, waɗanda suka mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai ranar Laraba. Masu makokin sun yi tattaki kan titunan birnin Tuba jiya Juma'a din, dauke da gawarwakin mamatan hudu a makara. Mutum na biyar da aka kashe shi ma an binne shi jiya Juma'a a garin Tamun. A wani bayani, rundunar sojin Isra'ila ranar Laraba ta ce wani jirgin yakinta ya auna wata makuyar masu harkar ta'addanci mai kunshe da 'yan ta'adda biyar, waɗanda ke ɗauke da bama-bamai kuma suke barazana ga sojojin Isra'ila. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu da ke yammacin kogin Jordan ta tabbatar da adadin mace-macen, to amma ba ta yi ƙarin bayani kan koshin waɗanda sojojin Isra'ila suka kashe ɗin mayaƙa ne ko kuma farar hula ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Juma'a ya ce yana da wata dabarar yaƙi wadda ka iya sa ƙasar shi ta yi nasara a yaƙinta da Rasha, kuma yana da niyyar gabatar da tsarin ga shugaban Amurka Joe Biden. A wani jawabi a wurin buɗe karo na 20 na muhimmin taron Yalta na Turai a birnin Kyiv, Zelensky ya ce za a iya kawo ƙarshen yaƙin zalunci irin wanda Rasha ke ƙaddamarwa kan Ukraine ne, ko ta wajen fatattakar sojojin mamaya a fagen daga, ko kuma ta hanyar diplomasiya ta yadda za a kubutar da ƙasar da aka mamaye tare da ceto yaucinta. A arewacin Najeriya ana kan taya al'ummar arewa maso yamma, musamman ma jihohin Zamfara, Kebbi da Sokoto, murnar nasarar da sojojin Najeriya suka yi wajen kashe kasurgumin ɗan ta'addan nan Kacalla Halilu Subuhu, wanda ya yi ƙaurin suna wajen ayyukan ta'addanci da sace-sace da safarar ma'adanai da makamai. An kashe Kacalla Halilu Subuhu ne tare da wasu muƙarrabansa wajen 40 nan take a wata arangama, baya ga wasu gawarwakin 'yan ta'addar da kuma aka yi ta tsamowa daga ruwa daga baya. Ga dai wakilin sashen Hausa Abdulrazak Bello Kaura da ƙarin bayani.
Duk da yake mazana yankunan ba sa buƙatar a ji muryoyinsu saboda halin tsaro, sun nuna matuƙar jin daɗi da rinjina ga dakarun soji a bisa samun wannan nasarar.
Kashe Halilu Subuhu, mun ji daɗin haka, kuma Ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara.
Suleiman Bala Idris shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal.
Wannan abu ne da gwamnati ta farin ciki da kwanshi, sannan kuma mun yaba ba jami'an tsaro waɗanda suke ɗaukar da rayukansu wajen fuskantar waɗannan irin bindiga.
A wani faifan bidiyo da ake yaɗa a kafar sadarwa ta Facebook an nuno irin yadda jami'an tsaro na haɗin gwiwa ke fitowa da gawarwaki daga cikin dajin, inda a lokacin wani jami'in soja ya ɗaga murya yana baiwa al'umma shawara akan sha'anin tsaron.
Idan za ku iya tsayawa mu dagi daga kafafuwanmu, wallahi ba su iya kare mu. Daga zuwa na bayan sati uku ba sai da na hannu ɗan ɓarawo ya leƙo waje.
Shi kuwa Manir Sani Furagirke wani mai fushin baƙi ne akan sha'anin tsaro a jihar Zamfara.
To wannan za mu iya cewa ga jaruman nasara ce ba wai a iya jihar Zamfara ba. Arewa maso yamma da kuma kasa gabaki ta, saboda Halilu Kacalla ya shahara kwarai shi ne kusan shugaban ɓarayin daji da ke wannan yanki na arewa maso yamma.
A ranar Talatin nan ta wuce ne Kacalla Halilu Subuhu ya fitar da wani faifan bidiyo da yake isar da saƙonni ga 'yan uwan shi Fulani, da a ciki yake cewa
ni ne Kacalla Halilu Subuhu wanda mun kaji ana faɗi mai gidan Suturji. Duk wani malami da kawo mimbari aini ya roƙi Allah kawo sauƙi a bangare ya yi da ya ce ai kaza ai kaza. don wannan da tana kai karshen abun da yanzu ta kai ko sojan duniya ga an ka dauko Allah sa kuma yazo rashe da kiran nan America kuma yazo ta nan Afghanistan kuma yazo ta nan ba a kai karshen wannan abu don duk kashe man sai na kashe mai inda ba haushi
a gaida Abdulrazzaq Bello Kabra da wannan rahoton to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a ci gaba da sake bunkasa hulɗar kasuwanci tsakanin Najeriya da Niger tun bayan warware rigimar da ta biyo bayan takunkuman ECOWAS kungiyar PRODAF ta inganta tsarin kasuwanci tsakanin da magaren daura Jigawa da Kano ta yi wani babban taro a da magaren Jamhuriyar Niger da zammar komawa kan shirin nan na bunkasa nau'ukan noma da kasuwanci da kowannensu ya fi yin fice a kai Muhammad Rufai babban jami'in sauƙaƙa kasuwanci tsakanin Niger da Najeriya ya yi ƙarin bayani ma wakiliyar sashen Hausa a da magaren Tamar Abadi
ina nema mu sauƙaƙa wa manoma yanda zai in aka sai kayayyaki daga kasuwancin nan da muka gina a kai su sauran kasashe a sauƙaƙe wannan taron na da magarin daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya
ambassador Musa Mamman Saban makatakarda ne na Niger Nigeria Joint Commission
to kodin joce da ta kunshi region din Zandar da jihar Katsina da jihar Jigawa da kuma isa jihar Kano akwai abin da ke cewa a tsoron shi ke cewa comparative advantage muka duba tani jihar sun bunkasa shi gaba wajen harkan kiwo mu kuma mu wala ba mu advantage din kayan gona kamar su hatsi wake da sauransu to yasa ke sa bunkasa din kore da saboda a samu ci gaba ka tarakan tattalin arziki
to sai dai ba nan gizo ke satar ba akwai matsala a ta bakin Malam Inusa Sadi wani manomi a nan jihar da magaran
gaskiya bismillah kasuwa tana da tarnaki akan wannan bangaren ba a hana mu sa kaya ba ba a hana mu fito da shi ba sai dai wannan tarnaki
Savayo Adamu da ya wakilci jami'an Najeriya wurin wannan taro ya ce babban burin su dai bai wuce na ƙara karfafa dangantaka a tsakanin waɗannan kasashe ba
Gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger suna kokarin za su hada kai su shawo kan matsalolin nan ba nan ba da daddawa insha Allah
a ƙarshe ya rajin kare ƴancin dan adam na ci gaba da sukar tallafin kayan soji na dala biliyan 1,300 da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ta baiwa ƙasar Masar duk wada gazawar kasar Masar din wajen cimma matakin kare ƴancin dan adam da aka amince da shi
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kallo malama gari fatan an shigo karshen mako
na na ashe ni yanzu na shiga wata makaranta sakwata fa
a to ai ku da kike
a garwa cin huta
take ku ina
sanyin na a wani majigin
na ji shi Na ji shi malama gari kuma yana kokari amma sai ba sakocin ainihi zai gane cewa yana
yanzu ne na sanyin na da ce ina yin haka ai da lahiya lau ba za ka rika cewa
ai da shi ne kina
lahiya lau
gashi nan kina yi koyo
ba za ka rika cewa kuna dubudumi kina ga
gashi nan kina yi koyo yanzu don haka ni yanzu ma ni kai da takwatancin gana kawai zan kama ni yanzu
to ba
au shi ke zan kama ni
to ba a sai za ka rika sai da huce nan mun ina a bari huce ina ji ina gani kana feshe ni
au to lalle haka ya kamata to ne kiga
ka feshe ni ne ko
a ba feshe kina ne kai
ai
magana ta ne kai
ai sai da ke feshe da za ka ka zuba kudi a jiunka
a ba feshe kina ne ne magana ta ne kai
to da san yana bakon da muka yi makon da ya gabata har yanzu muna tare da shi
tijani a sace ba na san mun taurare
ai sai ka sa na tashi koma in kara ne ne mo shi ina kallon shi yana zare mu ido na san ni ba ga kana kallo na ina kallon ka
lalle mun taurare mun san sun da ku alishan tattaunawa da mun kai da shi
sai ku biyo mu a cikin shirin amma kafin da bari mu bude muna kaga makon da ya wuce mun kai amarya a wannan makon daukowa zamu yi
kwarai
ya ake cewa da sakwatanci
shi dauko amarya
ai dauko amarya sha nake akwai wani ka san hausa sakwatan sai kai makaranta
daukowa ba daukowa kike dauko amarya
to dauko amarya
wannan kam
to zamu dauko ta
to wannan kam
to wato shi wakilin a jamhuriyar Niger Mansur Sani shike angwancewa wato babban zuri'a marigayi Alhaji Sani Tanko dake Maradi magamar jibiya da Najeriya ashe yan Najeriya za su kurara wanga biki
a sosai ai Maradi da jibiya kusan zake kama al'umma guda ne kamar Sokoto kamar Ilele da Kwanni
yawa to aka ce wai Najeriya tesawa da nyame to tare da kuma iyalan babban zuriya marigayi Liman Ahmadu Almu dake Madarumfa Katsina Maradi Artit
Arlit
Taho
Tawa
Arlit Tawa Zender duwa da garuruwa
ba garuruwan ne
jaha lallekan
abinda an kace cewa an kai iyalin babban zuri'a waɗanda a waɗannan garuruwa
to wato shi an ga tana waɗanga garuruwa
tana ku waɗanga garuruwa wa gazuri'a da aka magana
to fa
au
to
au ke gani
na fahimta na ce gana
to madalla
to wato su ne duk waɗanga zuri'a ba
au
to su ne ƴaƴan su za su aure wato kamar yanda muka faɗa shi wakilin mu
Mansur Sani ba
Sani dan jarida wanda yake aiki a Maradi
wanda ka aika mun
yawwa sai kuma zai auri Safiya ita ma ɗan jarida ce
to
ɗan jarida zai auri ɗan jarida a gargadi FM
to
yawwa to ita kuma take mai ake kiran wanga gari
Madarumfa
Madarumfa to Madarumfa to ran asabar dinan
tuna mai na kina
haka kuwa tuna mai na to a wannan asabar ake daura wanga aure na sanyi da karfe 9 na safe a garin Madarumfa na Maradi a gidan Liman Sani Ahmadu dake kai dan dadi
kai dan dadi
ai da ba sakwatanci ba ka rubuta shi sai ka bai ta kai Mansur da sakwatanci ma aka rubuta shi
a to ai ke ko aka ake tun da Hausa mu guda ce har ta ranka ba ta yi
ne ashe to masha Allah to da karfi Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa an yi adace
amin
Allah bada zaman lafiya da zuri'a dai ya ba
to amin sun amin muna nan tafi mallam mun sun haka a shirya muna liyafa
a shirya mana wannan tsire-tsire nan da ake yi a cikin wata takarda to muna kuma kara ta amarya mu abokiyar aiki mu amarya binta yaro a ba yaro ba yanzu
a ana cewa binta yaro amma sai dai a kara wani abu
to an kara in kiya a to dan ka ce ta yarance ta kade har yanzu
a to gaskiya
a to Israel Highness a Jafaru to binta yaro Jafaru
to
Allah ya kara Allah ya bada zaman lafiya
to amin
ya kuma sa dawo lafiya
to amin summa amin To Malama Grace, bari kuma mu taya murna ga kanin mu Uzairu Hassan Sanyinna, wanda Allah ya albarkace shi da samun karuwar dan namiji a ranar Laraba ta wannan makon. Da fatan Allah ya raya wannan yaro, Allah ya bashi lafiya tare da mahaifiyar, ya kuma hore abin takalifi. Sannan kuma bari mu isar da sakon gaisuwa fata alheri zuwa ga waɗanda masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da sun ka hada da Muhammadu Salihu Kauran Namo da na jihar Zamfara, sai Sadiya Badamasi maman Abdulsamad, sai kuma Abdulsamad Mahmud Salihu, sai Dr. Nahiu mai magani Ido Kauran Namo da Alhaji Ibrahim Shamaki jihar Zamfara, sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Naziru Sabo Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Kauran Namo da Hussein Dangote karaso da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro na da Abdul Malik Sa'idu mai buredi kidi da Liman Sani Dingire ne walda Kauran Namo da Malam Baban Yusuf Gusau da Alhaji Jafaru Dan Koli bayan MTD Kauran Namo da Lawal Hambali Dan Silva Sakkwato, da fatan za su yi wannan karshen mako lafiya.
Kwanne yana jira kuma yau muna gani yace ba zai kwana ba
bare bare haka yace za shi kwana yau sai dai shiga malamu shi yi mana bayi zan ada zan tafi
to sabine da haka ga wakilin yabo da bakon namu da bako
na'am
wato ni babu abin da zan ce da Falal Dorayi irin su Hassan Gis irin su wannan mutum ne masu karin ja su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan Bailon ka gani kuma a lokacin da nayi jin din dadin kowa na Arewa 24 akwai wani role da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abun tun daga nan yara suka fara kaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace da ganni ta fadi wani haka dai yana samun wannan problem din amma ya fara raguwa daga lokacin da alaka ta da su Badaru su Wizi su waye waye yara suka fara kaunata suka fara mu'amala da ni sannan nazo nayi sangami shine to a wannan lokacin da nayi wannan dindin karangiya na sangami yara za su zo kofar gidana da matata sai ka jan kwangwasa kofar tangami kaga ni ba mu 50 to daga lokacin yaro ma isan zai iya fara min wasa sannan irin su kuma Alinu irin fin din zuri'a su waye idan ga saka ni a wani bazawari ko wani attajirin mutum da yake da ya ko wani mutum mai wasa da dariya da barkwanci so normal to a haka har mutane suka gane wannan mutum yana yin wata rayuwa daban bayan irin wata rayuwa da yake tashi a
duniya
dan ita kwanan nan ce ko me yasa ai ita kace bakan da tambaya ta cike a fina-finan da nayi ba nawa ba wannan tin na fuso misali a fina-finan da nayi wanda ba na fuso na san ara da kitabi ina san karan bana ina san na dandaba da muke da Adam Izongo sannan ina san cimbin basaja in ina ta
yi za ka iya dauka guda
biyu zan iya dauka mana kina cewa yanzu an fita a waje an dauki a waje an dauki wani film alal kitabi zan dauka in dai a na waje ne na zaɓe shi ne saboda akwai wani abu da yake tocin ina ni mayan san iyaye ne ni ina da san iyaye da yawa ina san babana da babata wannan abun kamar a jini na yake to a cikin jin din akwai wani abu da muka aikata da yake damuna a rayuwa lokacin da muka zo zamu kashi Adam Izongo shi dan kishiya ne daban mu kuma uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ha gane da muka soka wa Adam Izongo wuka sai ce yaya wani ka kula da babata to ina iya tuna wayannan abubuwan idan musulmi din gajin abun kamar bafin ba shi ba gashi zamin tasa muke ki tuna suratul yusufa irin yanda ɗan uwansa kage yana son su kage ne ga su kuma yadda suke masa sannan akwai wani abu na jiyu akwai wani sin da ake a ciki wanda ita kiristance ta aure musulmi sai take cewa me isa kike son fita da hijabi sai take cewa kuma alhalin dukkin lullube wasu surorinki da suke za su a gani a yi sha'awa sai take menene abin sha'awa ranki shi dade yace bari ki gane yadda abin yake sai ta ebo aloyo guda biyu sai ta cillar da su a ƙasa sai ta fara daya sai ta bar daya sai ta cillar da su sai ce ranki shi dade za a ce ki dau wannan aloyo guda daya ki sha wace zaki dauka sai ta dauko wacce take a rufe sai ta rinka shirin da aikin babi ai in magana ki da zaki fada ne ya kamata ki dau wancan tubabiyar tunda ita ce a tuba kike ganin surarta da komai da komai da zaki me zan ci ga dauki wacce kuma take a rufe sai ta ce ai ita ta fi tsafta sai ce to haka mu ma addinin mu abin da yake a lallube shine mai kyau shine mai tsafta abin da yake a bayyane ba wani abu ne wannan sakon ba na iya mantawa da shi
a ganshe me yasa kake a duniya ce da bakwai
shi a duniya dream ina ne mafarki na ne shine shi din da yanzu in na ceto inna rabbana in na ceto inna rabbana ah kana baro na kirkire shi tun ba haka sunan sa yake ba tun sunan sa yaran mallam sannan wani abubuwa ne da suka dinga faruwa a idan mu a gaban idan mu a cikin binni da abubuwan da kake gani su ne ka zauna ka bata lokaci ka kirkire su kai yisu ka gane to kuma sai izamanto abinda baccinka mafarkinka kake yi kuma sai yake tabbata kawai sai kake kallon sa na samu problem da malamai na Kano amma sun kira ni mun fahimci juna sun gane ina da dosa na samu problem da hisba a gane akan wasu suna sun kira ni na fahimci abubuwa da yawa akai na samu problem da hukumar ƴan sanda da SS da mutane da yawa duk akan shugaban ka gane sannan na samu problem da hukumar tashi finafini to kinga a shefin din ya koya min ilimi ya koya min hakuri ya koya min mu'amala da zamantakewa ta mutane dan haka ba ni da rinkin da nafi so duk duniya ni amfanin da na samu babban abin da nafi alfahari da shi shine matasa da masana'antar film sai wani ni kuma ni na shigo na ce a'a ba sai da wani da wani ba ni ce kowa ma in dai a zuciyarka kana so in dai kana so ka zama film kai kuma zakarin da zaka koya to zaka zama labarin shi yake kai ka inda kai kowa to a Allah kan ko a gobe idan na koma gefe na kalli wani ba shi da kirki yanzu ya zama mai kirki wani layin da yake bi ba mai kyau bane yanzu ya dawo ya zama mai kyau wani ya zama mutum yanzu wani na samu masa sana'a yanzu wani yana aiki in na kalla wani ya tafi aiki kaza wani ya tafi na fi komai jin daɗi wannan ya fi komai baranta min rai in kalli ina da sama da yara 50 ko 100 wanda ba dangi iya babu na baba amma sanadiyya ta yanzu kowa yana iya taimaka uwansa ubansa ɗan uwansa da buƙatar kansa to wannan ya fi komai daɗi a rayuwa kuma sai muka zo da irin wannan abun shine zaka je sabaluma bat anta luma laywara sarab ai warabrab ha gane abali ka taba zuwa farauta da ni ha mai gida na shiga daji a Kaduna nayi kaza a waye nayi kaza 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 irin ziyarar mallam mai gida ka dauko mu dubinka ha gane ka kalle mu dubinka ina naga ai kaza da kaza to haka duk haka to mun kirkire wannan abubuwan saboda haka mutane suke ha gane ba wai akan mu ne aka fara ba su dan adam din ne suka zama haka sai iya zama a nan gurin ayi zance babu kai yanzu misali ina keto ga da ce inna rabbana ji ba wala ni gida sabaluma ba ji anta lumalai warab sarab warabrab ni gida yaya hanyar take hanyar lafiya warab sarab warabrab babu komai ba ma aikata ba komai hanya ce dodar ce shi kenan da mutum a gani a cikin ba dora inda yake to shine abin da yake faruwa nagode
yana kamar yanda nace tunda ka zaguro shi yanzu naje na fara ladaba shi ga yanda yake zuzarewa yara ido
dani a tashi na mun ka kasance tare da shi wato zarumi an kace masana'antar shi na hene ta Hausa ta kani urku
eh haka ne to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zamu sake shigowa da wani sabon da wani bakon
in Allah ya yarda
to na san yanda yau tunda an aure raki ake yau wani dan gajeren labari zan baka na magidanci da matar shi wai magidanci ne na sanyi na yaje ana hira ka san aka gama cin abinci din sai a baje tabarma ana hira to shikenan ana cikin hirar na kunama ta hau tabarma ce
din bata rafka mai
ta harbe shi shikenan da yaji kamar tin da ka yaki je shi haka ya juya haka ya tashi sai duba sai aka ga ashe kunama ce aka kashe kunama an jima zafi ya dame shi mutane suka watsi zafi ya dame shi shigo gidan sai yace wa matar shi ce kai wannan kunama ai ba dai zafi ba yace inda ace yaro ne ta harba ai ku da yayi ku da an ji shi da raki an jima yana kwanci yana jujuya sai yace kai wannan kunama inda ace mace ce ta harba da an ji ta da raki yana juyawa matar tana cewa sannu sai an jima ne ma ya fice da kuka yace ni ma ba zan yi shiru ba ba zan bari ba kuka zan yi to su malam Mansur da kuma shi angonmu kaga su ba wasa da mai martaba to ba wasa da mai martaba
in ke ki da ni ba ajiya ga kina ba
ba wasa ni ba wasa da mai martaba ba na ce mai martaba saboda haka Mansur kai ne tunda kai karamar danga ne
Mansur
ango abin da ka dinga rena mata da kana da yara dan idan aka ce tsibangiya kan hanya faɗa yaro faɗa babba idan yunwa ta rafka ka akwai abin da zai iya rafka ka kashe ya sa muga zan ido to Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka faɗa na ga malama jinda na ɗaga mana hannun sabili da aka tilo zuza burki na yanzu a madadin
murtala faruk sanyin
na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai suka hada da Julie Leaders Creation da ta daidaita mana sauki da